Baby chop my banana, don't see ya me kissing ya na. My Nicki Minaj, my Rihanna, my Lekenzo Chiana, my Gwenda, my Kankana, Lasami Intandana, my Dochi and Gabbana, Yaring ya Erfanara, Iden Chika Maru Amadara, Doleki ya Shakara, Mitzaren Akora Kawar Masara. Makin zarcatara ruwan sanyi mai kamar bazara tsayar wan zama in ka zama mai son ka kasha zama kina da kyau ga tarbiya wani wani sadaki ki zambiya kace amaryata ta ta mata ta 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 gwata erga ta ine mi ki kyau fa ta kace amaryata ta ta mata ta 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 gwata elgata ine mi ki kyau fata
zan rayu da ke ni bazan bar ki ba ina rasa ki dole in shawuya duk inda zaki je zan miki rakiya kan ki zan yi gane dukiya kikkawa ta sarauniya askanta kamar zinariya Yar farara idan ki kamar ruwan madara dole ki ya shakara mai tsarin hakora kamar masara goma kin zarcatara ruwan sanyi mai kamar bazara tsayar wan zama in ka zama mai son ka kasha zama kina da kyau ga tarbiya